wale, wan shagare wale, wan shagare wale, duniya ta yi dadi.
Shagare wale, wan shagare wale, wan shagare wale, ku basaru mu.
Hey, ku basaru mu, ku tahoga mu, ba mu da jin tsoro. Ba ma kwauro ku tafi jama'a ba ku zo ga mu ku zo ga mu mu ku dan banza
shagare walle wai shagare walle wai shagare walle duniya ta yi dadi
namu namu ne ba mu yan manne sune ko mu ne ba mu yan zane ko wana mu ne to ku zo zaune ku zo mu zauna zamo yan wan juna wannu mugu ne wannu zaki ne wannu zabo ne ke wannu karfa ne wannu mahe ne wannu malan ne wannu boka ne me cin kan shi loli
shagare walle wai shagare walle wai shagare
tazo jama'a sun zo kudi sun zo abokai ne sun zo dan uwa sun zo makiya sun zo kowa ma fanya zo da arzikin mu na kowa
eh soyayya ce
shagare walle
masakan kance
shagare walle
saboda kyan zance
shagare walle
nadi mauce
shagare walle
su salama karama da alama kin fi kauna ta da kowa
shagare walle shagare walle shagare walle ku bada ne
wada bata da shi je ki dauda shi karki yau bashi take zan burge kowa wata tai gulma a bikin lami ta hada gurmi gulma tai tsami an kure ta gaban kowa so amana ne karki ruda shi kauna bashi saki dauna shi so da so dadin kowa
shagare walle wai shagare walle wai shagare walle ku basare
kada kare na shi wata rana zaya zamo mai shi in faka ta kashi sakayya tana gun Allah mai shi dauki ruwa bashi in ya sha ka kore kishin shi ni zan gaida shi mai gaishe ka karkai mai kashi washagare
Jamu jamu muje 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 Jamu jamu muje
Jamu jamu muje Jamu jamu muje Jamu jamu muje
Jamu jamu muje Jamu jamu muje Jamu jamu muje Jamu jamu sarfa mu gani gani komai ya
shagare